sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga Usmanu zan can zama mutajir ga Usmanu ni ji shi hal gwandu fi hawata su kutun sakano Usmanu ya sadamu ai wanga za.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh san wa jama'ar muslimin masu sauraron mu muna muku barka da sake saduwa cikin wannan shiri mai albarka wato shirin dake karanta muna littafai tabbatattu da ayyuka tabbatattu wanda aka gudanar a zamanin daular Usmaniya daular da Sheikh Usman ibn Fodi ya jaddada a wannan sashin namu na Afrika daular da ta shekara 100 ana wato tana gudanar da shari'o'i musulunci a wannan yankin namu wannan daula an yi ayyuka masu dama alhamdulillah cikin wa'inda muka fara da su littafin da ake ce ma Umdatul Ubadi littafin Sheikh Usman ibn Fodi jagoran wannan daula ta Usmaniyan da ya jihadi ya kafa daular musulunci a wannan yankin jagoran wannan daular to kuma satin da ya gabata a wannan littafi mun kawo bayani game da wato zikirran da ya kamata wanda shi huke cewa muhimmin zikiri ne wanda ya kamata musulmai su rinka kulawa da su zikirran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda kuma mun ambace su daga cikin su har mun kawo daidai kan hadisin Abubakar Siddiq wanda a wannan sati mun riga mun yi bayanin ko wane ne Abubakar Siddiq Allah ji kansa Allah shi masa rahama
daga da nazirni iral tunan fa tuyal fayina da jerena ina da tinzanzana fuska izya fadaita da tawiliya ta fu'anu ina da
Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhum farkon khalifofin musulmai a duniya gaba da shi ba don khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko sahabin manzo Allah a cikin kogo kuma dai daga cikin khulafa'ur rashiduna wanda ma shine na farko wato Sheikh Usman ya kawo hadisin sa wanda wannan hadisi yana cikin sahih Bukhari yana cikin sahih Muslim kamar yadda Sheikh ke cewa wa min zalika ma jaa fi sahihayni daga cikin zikurran da suke masu muhimmanci dai kamata matsayin mu na musulmai mu rinka kulawa da su mu rinka ba su muhimmanci mu rinka yin su hadisin da ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abubakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wato qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mini wato Abubakar As-Siddiq ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kina Abubakar yana roƙon manzo Allah yace ya manzo Allah allimni du'an ad'u bihi fi salati ya manzo Allah ka koya mini zikiri ka koya mini addu'a wanda wannan addu'an zan rinka yin wannan addu'a a cikin sallah faqala sai manzo Allah yake kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ma Abubakar Siddiq yace ga addu'ar da zakai tunda ka roƙo ni baka addu'a wanda zaka rinka yin addu'a ita cikin sallah to ga addu'a in baka kaga addu'ar da masoyi ya ba masoyi manzo Allah masoyin Abubakar manzo Abubakar masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu manzo Allah ce ya manzo Allah ka bani addu'ar da zan yi addu'a da ita a cikin sallata wanda kowa ya sani duk musulman duniya sun sani manzo Allah bai da aboki bai da masoyi irin Abubakar shi yasa wata ranar aka tambaye shi aka ce masa wa kafi so sai ce Aisha aka ce a wannan cikin mata ne cikin maza muke magana wa kafi so sai ce babanta kenan manzo Allah ya fi son Aisha ya fi son Abubakar kenan Abubakar da Aisha gehin mata Aisha gehin maza Abubakar hadisi tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai gashi yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ka koya mu addu'a da zai mun rinka yin wannan addu'a cikin sallah manzo Allah ce kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa ku dibi Abubakar tsantsenin sa da biyayya sa ga Allah da ibadodin da yake wa Allah da soyayya sa ga manzo Allah da kaunarsa ga manzo Allah da zaman sa mataimakin manzo Allah wanda manzo Allah yake cewa cikin mutane ban taba samu wani wanda yafi amfanar da ni a dukiyarsa kamar Abubakar ba ban taba samu wani wanda ya taba amfanar da ni a abokantaka ba kamar Abubakar to duk wannan amfanin da Abubakar yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abokantaka dukkan soyayya dukkan sadaka dukkan kaunar da ke tsakanin su amma Abubakar yana cewa manzo Allah na ce ka ce ka zalunci kanka zalunci mai yawa ashe wannan shi kamata ake mu zama kar mu dauka cewa mu ci aljanna ne mu haina muna ibada aljanna a wannan ba ta kai can ba wallahi kai tanka taka tsantsan domin su bai Allah ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikuna kullun ibada kake yi amma kana jin tsoro wai Allah ya karbi wannan ibadar kullun bautar Allah kake yi kana jin tsoro wai Allah ya karba sannan kuma kana tsammani eh Allah ya karba kar ka dauka cewa gaba dai kuma Allah bai karba ba kuma kar ka dauka kai tsaye Allah ya karba kai Allah ya gafarta ma kai na aljanna ne kai kana kai ma kai tsaye ka tabbar kar ka dauka makanka wannan kar ka dauka makanka jibi Abubakar Siddiq wa duk duniya ba wanda kai Abubakar Siddiq in ba annabi Allah ba amma kaji abun da kike inni zalamtu nafsi zulman kaseera ni na zalunci za kai na zalunci mai yawa domin dukkan mu masu kuskure muke ba mu ce mu yi laifi ba tunda Abubakar bai wuce yi laifi ba haka mu ma ba mu ce ba mu ba duk kowa duniyar nan ba wanda ya wuce kuskure saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ka faɗi wannan wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma ba mai yafi zunubi in ba kai ba ba mai yafi zunubi in ba kai ba faghfir li maghfiratan min indika saboda ka gafarta mini gafara daga wajenka domin Allah shi kadai ke gafartawa ka gafarta mini gafara kuma daga wajenka warhamni kaman rahama innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara kuma Allah kai ne mai shinkai wannan ita ce addu'a babba wanda manzo Allah ya ga ma abokinsa ya ga ma masoyinsa Abubakar Siddiq kata Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan babbar addu'a ce babbar addu'a ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin amfanar da masoyinsa Abubakar Siddiq domin amfanar da dukkan al'umma ta gaba daya sai mu dauka mu rinka yi Allahumma ighfir li Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan hadisi yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim bai maimaita ta Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim qala ash-shaykh Jamaluddin Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Umar al-Habashi fi kitab an-Nurayn fayanbaghi al-iktisaru min hadha ad-du'a fi kulli hin wa fi akhir as-salawati akadu Sheikh Mujaddidi yake cewa ɗaya daga cikin manyan malamai ash-shaykh Jamaluddin wato Muhammad kenan ibn Abdul Rahman ibn Umar al-Habashi dan Ethiopia ne ya fada a littafin sa wanda aka ce ma Nuraini an-Nuraini yace cikin wannan littafin ya kamata a yawaita wannan addu'ar da Abubakar Siddiq ya samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a da ta tabbata Bukhari da Muslim da Mujaddid ya tabbata mana cikin wannan littafin Umdatul Ubadi yace ya kamata musulmai su yawaita wannan addu'a min hadha ad-du'a su yawaita wannan addu'a fi kullihi ne a kowane lokaci wa fi akhir as-salawati akadu amma a ƙarshen salloli yafi ƙarfi wato bayan ka kada sallah kai wannan addu'a to yafi haka cikin sallar ma kana iya wannan addu'a saboda ka wa'annan kowane lokaci kana iya wannan addu'a kuma addu'a ce mai muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda kuka ji Mujaddidi ya tabbatar a wannan guri wannan kuma sai kai mu hadisi na gaba wanda Mujaddidi ke cewa wa min zalika ma jaa fi sahihi muslimin an saubana wato annahu sallallahu alaihi wa sallama kana idan sarafa min as-salati istaghfara salasan ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام wannan hadisi ya tabbata cikin Muslim shi kuma hadisi ne wanda aka samu shi ta hannun wani daga cikin sabban da ake ce masa Sauban Sauban maulan nabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bararren bawa ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi Saubana kuma ana masa alkunya da Abu Abdullahi ko kuma Abu Abdurrahman yana cikin ahlus sarra ya lizinci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin zama gida da lokacin tafiya kina in manzo Allah yana gida yana tare da Saubana idan manzo Allah zai fita to zai fita tare da Saubana domin dan hidiman manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama Sauban yana daga cikin wa'anda suka koma Syria da zama ya zauna a Syria bayan zamansa a nan Madina sai manzo Allah ba manzo Allah ya wafati ya koma Syria yana da hadisi amma dai bai ruwaito hadisi da dama ba wato abinda malamai suka ce an run samu hadisi a wajen hadisi 127 kuma ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 54 kenan hijira tana shekara 54 ya rasu ɗaya daga cikin manyan sabon manzo Allah ne domin kun ga gidan manzo Allah ke domin maula ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bararren bawa ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Sauban a cikin sahihi Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan sarafa min as-salati idan ya gama sallah yana kammala sallah ya sallame istaghfara salatan zai istighfari so ko ki astaghfirullah 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 so ko summa qala bayan ya karo na istighfar sai ki allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram ma'ana sa allahumma anta salam allah kai ne zaman lafiya allah kai ne kwanciyar hankali Allah kai ne natsuwar zuciya. Ya Allah kai ke kawo zaman lafiya. Allah kai ke kawo kwanciyar hankali. Allah kai ne ke zaunar da mutum lafiya duniya da lahira. Allah duk wanda ya zauna lafiya saboda kai ne. Ya Allah duk wanda ya samu kwanciyar hankali a duniya to kai ne. Allah kai ne assalam din gaba daya. Wa minka salam kuma zaman lafiya ma daga wajenka take fitowa. In kaga tashi hankali, in kaga wani abu to da ka samu zaman lafiya Allah ya kawo zaman lafiyar nan. Ba wanda ya sai kawo mana zaman lafiya in ba Allah ba. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allah ka girma kai albarka. Ya zal jalali ya mai girma wal ikrami da karramawa da girmamawa. Kai ke karrama wanda kaga dama, ka girmama wanda kaga dama, wanda ba babba ba sai Allah ya kawo shi yayi zamshi ne babba. To ya Allah kaga addu'a kaga babban zikiri ne wannan. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali. Kaga dukka kamba ma Allah, ka girmama Allah, ka wa Allah saranda, ka mika ma Allah kayansa, ku shike da komai dama. Allah Allah ka samu gani bayan ka istighfari. Haka manzo Allah yake da ya kare sallama cikin sallah da yake assalamu alaikum sai ka jira cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. To da sauran wasu sai kuma akwai su wanda suka biyo wasu zikuran wanda zasu biyo baya, amma dai wannan shine farkon abin da manzo Allah yake farawa da ya sallame shine yake farawa. Wannan hadisin Sauban kenan wanda yana cikin Sahih Muslim. Malai yake cewa har yanzu wa min zalika ma jaa fi sahihi fi sahihain an abi mas'ud al-ansari radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ayatan min akhir surati al-baqarati man qara'ahuma fi laylatin kafatahu. Wannan hadisin shi ma na cikin Bukhari kuma na cikin Muslim. Hadisin Abi Mas'ud al-Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Malama sun ce sunan sa Uqba ibn Sa'laba ibn Amr Asira ibn Asiratin ibn Atiyya ibn Jadara ibn Auf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari Abu Mas'ud al-Badri. Ana ce masa al-Badri, sun ce hal da shi yake Badr ne. Wato kuka ce a gidansa ne a kusa ga Badar, shi yasa ake ce masa Al-Badri, amma bai halaki yakin Badar ba. Sai daga cikin sabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sunan mahaifiyarsa ana ce mata Salma bint Amir, kuma da shi aka yi ya halarci Aqaba, wannan taron da aka taru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutanen Madina domin dauka alƙawarin za su taimaka wa manzo Allah ko da hijira yayi ya taso daga Makka ya koma garin Madina, to za su taimaka masa domin delegate mutanen Madina suka hada aka je aka zauna tare da manzo Allah a nan wajen Aqaba, aka zauna aka tattauna aka yirjejeniya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. To yana daga cikin wa'annan mutanen da aka zauna tare da shi tare da mutum 70 din nan, do an yi na daya, an yi na biyu, an yi na uku. To lokacin da suka zo mutum 70 din nan, to yana daga cikin su. Kuma lokacin su mutum 70 da suka zo aka yi wannan Aqaba, to shine na karamin su, don mutumin Madina ne shi. Yana cikin kanana wa'anda aka zo da su aka yi wannan zaman, domin mutane daban-daban ne. Zaka ga wani tun yana dan karamin yaro, to zaka same shi mai hankali ne. Shi yasa idan ana aikin dattijawa sai kaga an kado shi ciki, saboda mi saboda dattijo ne. To Abu Mas'ud yana cikin su. Kaga su 70 shi ne dan karamin yaro, amma aka dauko shi aka sawo shi cikin wannan, aka zo aka yi zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda ganin sa dattijo ne gashi karamin yaro. Aka zauna tare da shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka yi duk yarjejeniyar da aka yi kamin manzon Allah ya jira tun zaman Aqaba. To yana da cikin wa'anda aka yi wannan bawan Allah Abu Mas'ud al-Ansari Uqba kenan ibn Sa'laba ya rasu wato kamin shekara 40, gab da shekara 40 bata kai ba. Wasu ko suka ce a'a sai da ya kai shekara 40, wato hijira manzo Allah tana shekara 40 ya rasul. Wasu ma sun ce shekara 42, wasu sun ce shekara 43. Kenan malamai sun yi sabani a shekarar rasuwarsa. Ko dai ka ce 40 ko kasa ga 40 ko 42 ko 43. Duk an samu wannan, amma dai malamai sun ce ya rasu a Kufa. Wasu kuma suka ce ya rasu a garin Madina. To Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu shehu mujaddadi ya kawo hadisin sa da ya tabbata cikin Sahih Muslim a cikin wannan littafin nasa na Umdatul Ubadi. Abinda shehu yake cewa wa min zalika ma jaa fi sahihain an abi mas'ud al-ansari radiyallahu ta'ala an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Abu Mas'ud yake cewa manzo Allah ya ce ayatani min akhir surati al-baqara, ayoyi guda biyu wa'annan dake karshen suratul baqara, man qara'ahuma fi laylatin kafatahu, duk wanda ya karanci wa'annan ayoyin guda biyu amanar rasulu su ne a ƙarshen suratul baqara. Duk wanda ya karanci wa'annan ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul baqara to sun ishe shi da dare in zaka kwanta ka karanci su. Me yake nufi da sun ishe shi? Za su kare ka daga dukkan wasu shedanu da za su kawo mahari. za su kare kaga dukkan wani bala'in da zai biyo ka dan fashi da makami ne su mace zai ne su kuna mu ne su waye duk wani mugun abun da ba a so za su kare ka saboda wannan tsari ne babban tsari duk wani makiyinka in kana karatun su zaka ci zaka yi maganin sa haka kuma wa'annan ayoyin guda biyu din in kana karatun su to Allah zai baka lada kamar ka tashi kai kiyamul layli kamar da malamin su ka fara ko baka tashi kai kiyamul layli ba Allah zai baka lada kamar kai kiyamul layli kamar kai sallolin dare wa'annan da rak'o'in sun ishe ka a wajen kare ka sun ishe ka a wajen ibada inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin tana cikin bukhari yana cikin muslim abi mas'ud bin ansari radiyallahu ta'ala anhu Allah ka ba mu ikon karantawa hadisin mu na gaba babban hadisi har yanzu dai kuma hadisin ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu wanda mujaddadi yake cewa an ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu kinan wannan hadisi kamar yadda kuka jiya kowa ya san waye ali bin abi talib ali bin abi talib dai ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai ne cikin alu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ammin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma surukin manzo Allah wanda ya auri diyar manzo Allah ta ciki Fatima kuma diyan tsiyansa duka daga Fatima wato jikokin manzo Allah gaba daya daga Fatima Ali bin Abi Talib sunansa Ali ibn Abi Talib ibn Abd Manaf ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Hashimi ana masa alkunya da Abul Hasan kuma dan ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanke ammi kanin baba kenan kanin baban manzo Allah ya haife shi kenan da shi da manzo Allah tauba sai ne shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma surukin manzo Allah wanda ya auri diyar manzo Allah ana masa kuma alkunya har yanzu Abu Turab wata manzo Allah yake masa Abu Turab shi yasa ake ke masa Abu Turab uwarsa Fatima bint Asad bin Hashim wahiya awwalu hashimiyatin walad hashimiyyan wannan mahaifiyar Ali bin Abi Talib wanda ake ce ma Fatima bint Asad ibn Hashim ita ce farkon bahashimiya da ta haifi kuma bahashimi yana da hadisai shi Ali bin Abi Talib kamar da malamai suka ambata hadisi 586 kuma da shi aka yi yakin Badar kuma dukkan inda manzo Allah ya kada kafa a wajen jihadi tare da Ali aka je Ali bin Abi Talib kuma ƴaƴansa su waito hadisai da dama a wajen sa su Al-Hasan da su Hussein da su Muhammadu da su Fatima da su waye duk su waito a wajen sa har da wasu manyan manyan sahabbai irin su wato Umar irin su dansa wato Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi ibn Abbas irin su Al-Ahnafu duka su waito hadisai a wajen sa kai Abu Ja'far ne tabarani yake cewa mutun ne wanda Ali bin Abi Talib mutun ne cikakken mutun wato mai kaurin jiki sannan kuma ba sakusa kuma jikinsa kamaman jiki ne kuma farin mutun ne kuma shine farko wanda musulunta kamar yadda muka sha fada a cikin matasa yara kinan shine farko wanda ya fara musulunta kuma shine manzo Allah yake cewa a wata rana anta minni bi manzilati Haruna min Musa kai a wajena kamar Haruna kake da Annabi Musa Haruna wazirin Annabi Musa ne kenan Ali bin Abi Talib wazirin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma khalifa manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama ɗaya daga cikin khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shahada domin shi ma kashe shi an kai a daren Juma'a radiyallahu ta'ala anhu alama shahada daren Juma'a aka kashe shi kwana 11 ga watan Ramadana watan Ramadana na kwana 11 aka kashe shi shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 40 daidai a wannan lokaci aka kashe shi kuma daga wannan lokacin khalifofin manzo Allah suka kare daga kashe Ali bin Abi Talib daga nan suka kare kun ga Abubakar kun ga Umar kun ga Usman kun ga Ali bin Abi Talib daga nan shekara 40 sai ya kare to daga nan kuma sai su Muawiya suka karba muna fata Allah subhanahu wataala ya ji kan Ali bin Abi Talib mujaddadi ya kawo hadisin Ali bin Abi Talib cikin wannan littafin nasa Umdatul Ubadi yace ومن ذلك daga cikin wannan akwai ma jaa fi sahihaini aidan an ali karrama Allah wajha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li fatima radiyallahu anha idha awaituma ila firashikuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ma aisha idan kuka je wajen kunciyarku aw idha akhadtuma madajiakuma ko idan zaku kwantawa kai a ke fatima da kai ali bin abi talib fakabbira salatan ku kabbara su uku wa salatina 33 wa hamada 33 ku ce alhamdulillah 33 wannan fatima ce ta kai manzo Allah kara ta ce ya manzo Allah cikin bayin da yake samu a bani boya guda wanda zata kama mai aikace da ke gidana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko kina son in gwada in baki abun da yake nan domin Ali bin Abi Talib ya turo ta yake kije ki samu manzo Allah mana ki roke shi wannan tace to za ta sai tace tace manzo Allah ta roke shi sai manzo Allah yake ko kuna son in baku abun da yake wannan suka ce me yace in za ku kwantawa ku yi wannan zikiri yahi muku duk abun da za a baku yahi muku a baku ba mai muku hidima wannan shine babban abun da ke muku hidima ku fada bayan za ku kwantawa a bisa shimfidar ku ku yi kabbara su 33 كوي الحمد لله سو 33 كوي الله اكبر الله اكبر 33 الحمد لله الحمد لله 33 كوكما الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد سو 33 شيكن كا كمالا سو كادي سو غبا ديا انجي منذ الله صلى الله عليه وسلم اشي يكي سو هي مسا انان مجدد يا كاو نان يا كاو شي امتين داي دغ تيم مانيا مانيا ادوي ماسو مهمانشي na roko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta wannan zikura tabbatattu ingantattu wanda mujaddadi ke kawo na cikin wannan littafin anan kuma malamai sun ce Ali bin Abi Talib sabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma dan jinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda ka abun da yafi kyau a rinka ambatar sa da radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda Allah ya ambace su radiyallahu anhu Allah mai girma da daukaka ya ambace su da cewa radiyallahu anhum a cikin alqur'ani haka su sabai wa junansu kake faɗa tabi'a ka suke faɗa musu saboda kai suka ce bai kamata a kebance Ali ba a ce masa karramallahu a hishe shi cikin wancan da Allah ya ambace su da kai don abinda Allah ya ambata yafi abinda wani zai ambata karramallahu Allah bai ambace shi da karramallahu ba haka manzo Allah bai ambace shi da wannan ba saboda kai a ce masa radiyallahu anhu yafi kasancewar sa haka qur'ani ya ambace su haka tabi'ai suka ambata su saboda kai radiyallahu anhum shine babban ramzi ko kuma alama ta sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sabi manzo Allah da kace radiyallahu anhu shine bai kamata a ce mai wani wanda ba sabi ba radiyallahu anhu bai kamata ba sannan kuma bai kamata wani wanda a sabi manzo Allah ba ambace shi ba a ce mai radiyallahu anhu ba kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ce mai sallallahu alaihi wasallam bai kamata manzo Allah ambace shi ba kace sallallahu alaihi wasallam ba haka bai kamata ambace sabi manzo Allah ba kace radiyallahu anhum ba haka bai kamata ambace Allah ba kace azza wa jalla ba ko subhanahu wa ta'ala mun san subhanahu wa ta'ala tsalki da daukaka ne manzo Allah yana da tsalki manzo Allah madaukaki ne amma ba kace manzo Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane wannan saboda ka kowa yana da nashi matsayi Allah shike da subhanahu wa ta'ala manzo Allah shine sallallahu alaihi wasallama saura annabawa alaihi musallatu wassalam su ko sabai radiyallahu anhu ko ridwanullahi alaihi Allah ka samu gani wa min zalika ma jaa fi sayyihin aidan ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana idha akhadha madjahu nafasa fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidhataini ومسح بهما جسده وفي رواية فيهما أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه وفي وجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات mujaddadi ya kawo mana wannan hadisi har yanzu shi kuma hadisi ne na Abu Bakar wato Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato Aisha binta Abi Bakar ne Siddiqu habiba binta habibi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama masuyar manzo Allah diyar masuyi manzo Allah kuma ita ce ake cewa umma Abdullahi tana da hadisi 2210 kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa Aisha bambancin tafifi kunta da sauran matan duniya kamar yadda abincin nan mai tsada abincin nan mai kyau a hangin Larabawa abincin da Laraba suka fi kauna wanda ake cewa as-sarid yadda wannan abincin yafi sauran abinci haka Aisha tafi sauran mata inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce manzo Allah ya rasu yana bisa kafahuwanta ita ce manzo Allah ya rasu ya wunta na cikin yawun bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce aka binne manzon Allah a dakin ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Aisha kenan wadda wannan Aisha ta rasu hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da shekara 57 kuma aka binne ta a baqi'a Allah jigan Aisha a wani sati da yarda Allah za mu ji hadisin nan na Aisha radiyallahu ta'ala anha abinda muka karanta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yahi muna a madadin mai wannan shirin wato Ibrahim Salihu Isa da kuma injiniyan da yake kokarin sada ni da ku wato Bashir Aminu Sabo ni da ni gabatar ke cewa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
qarab amru zamanu un usmai daga ban sai yammacin akuka ina sanewa qarab amru zamanu un usmai daga ban sai kullu sina akuka ina sanewa qarab amru zamanu un usmai daga ban sai arewa sina akuka ina sanewa qarab amru zamanu un usmai da un usi koma cikin ruwa.